Sasha Hausa na Maria Amar kake magana akan mitoci 16, 22, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 14 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani alkali a yankin Hong Kong ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kiran jinin gwamnati da ta durkusar da daya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadi ga India akan matakin da ta dauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Attorney General din Amurka William Barr ya bada umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyan Najeriya ta kaddamar da wani shiri na bada rigakafin cutar sankarau ga yara kanana a Najeriya. A jamhuriyar Niger kuma za ku ji cewa magoya bayan jam'iyyar Modem Lumana sun bayyana damuwa a game da take-taken gwamnatin kasar na neman a maido da Hama Amadu kasar. Kamar yadda muka saba a duk ranar Laraba, muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdul Aziz Adil Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Hukumomin filin jirgin saman yankin Hong Kong sun sanar yau Laraba cewa wani alkali ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da daya daga cikin filin jiragen sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu da kuma ya janyo arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. Umarnin kotun zai takaita zanga-zangar ce a wasu yankuna da aka kayyade a wani yunkuri da ake na dakile taron masu zanga-zanga da ake gani na kwana biyu wanda girmanta ya sa gwamnati da kamfanonin jiragen sama suka dakatar da yawancin ma'aikatansu daga zuwa aiki da kuma soke kusan gaba ɗaya tashi da kuma saukar jirage a yankin na China. Matakin ya maida filin jirgin tamkar wani sansani mai cike da kunci inda matafiya suka yi charko-charko ba tare da sun san lokacin da za su tashi ba, sannan ba sa iya sayan abinci ko samun makwanci. Sai dai kamar yadda shafin yanar gizon filin jirgin ya nuna, zirga-zirgar jiragen ta dawo a yau Laraba, illa kaɗan daga cikin wasu tashin jirage da aka soke. A yau Laraba, Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargadi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Kan ya bayyana haka ne a lokacin da ƙasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke ƙware-ƙwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani ɓangare da aka raba na yankin Himalayan. Sai kuma gwamnatin India ta sake tura dubban ƙarin sojoji da kuma saka miliyoyin mutanen yankin Kashmir jami'an tsaro da ba taɓa gani ba don kwantar da tashin hankali da ka iya tashi. Amma duk da haka tuni aka samu wasu rahotanni da ke cewa an sauƙaƙa wa mutane matakan da aka ɗauka masu tsauri. A cewar kan ranar samun 'yancin kai wata dama ce da za mu nuna farin cikinmu, amma yau muna cikin baƙin ciki na yanayin da 'yan uwanmu na yankin Kashmir da aka mamaye a Jammu da kuma Kashmir waɗanda India take cin zalinsu. Ya ƙara da cewa ina tabbatar muku 'yan uwana 'yan yankin Kashmir muna tare da ku, tare kuma da shan alwashin magance wannan lamari. Attorney General din Amurka William Barr ya bada umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa. Dan shekaru 66 da haihuwa Epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata kanana da wasunsu shekarunsu bai gaza 14 ba. Sai dai an tsinci Epstein ya kashe kansa a ranar Asabar yayin da yake tsare. Ana zargin ya rataye kansa ne da zanin shimfiɗar gado a cikin ɗakin da yake tsare, inda yake jira a yi masa shari'a kan zargin cin zarafin yara 'yan mata ƙanana. An dai cire Epstein a cikin jerin waɗanda ake sakawa ido saboda kada su kashe kansu a gidan yari da yake birnin New York a watan da ya gabata ba tare da bayyana wani dalili kwakwara ba. Amma akwai umarnin da aka bayar ga masu gadi da su rika duba shi bayan kowane minti 30. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta jinkirta saka wani sabon harajin kashi 10% akan wasu muhimman kayayyaki da China ke shigarwa kasar ta, wanda ya kamata ya fara aiki ranar 1 ga watan Satumba. Ofishin wakilin cinikayya na Amurka ya ce harajin da za a saka wa kayayyaki irin su na'ura mai kwakwalwa ta tafi da gidanka da allon kwamfuta na monito da wayoyin hannu da na'urar wasannin wasa kwakwalwa na video games da wasu kayan wasan yara da takalma da kuma kayayyakin sakawa. An ɗage shi zuwa ranar 15 ga watan Disamba. Ɗage saka wannan haraji da aka yi zai taimaka wa Amurkawa waɗanda ke sayan irin waɗannan kayayyaki domin bayar da kyautar su lokacin bikin Kirsimeti. Abinda muka yi shine mun jinkirta ne ta yadda ba za su shafi sayayyar bikin Kirsimeti ba, ko da zai iya shafar mutane, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Talata. Haka kuma Amurka ta janye haraji baki ɗaya kan wasu kayayyakin China saboda dalilai na kiwon lafiya, kiyaye haɗura da kuma tsaron ƙasa. A yau Laraba aka gudanar da binciken gano musabbabin mutuwa kan wata gawar yarinya mai shekaru 15 wacce Bafaranshi ya ce a asalin ƙasar Ireland, wacce ta ɓata a wani daji da ke wani wurin shakatawa a Malaysia makonni 2 da suka gabata. An gano gawar Nora Ani a jiya Talata a kusa da wani rafi mai nisan kusan kilomita 2 daga jihar Nigeri Sambilana. An ɗauki gawar tata a jirgin sama aka kai ta wani asibiti inda iyayenta suka tabbatar da cewa 'yarsu ce. A ranar 4 ga watan Agusta aka bayyana cewa Nura, wacce ke da nakasa, ta ɓata kwana guda bayan da iyalanta suka sauka a wani otal da ke wani wurin shakatawa wanda ke da nisan tafiyar kilomita 70 daga Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da jihar Filato a Najeriya. Bayan la'akari da yadda cutar sankarau ke kashe jama'a musamman ƙananan yara a ƙasar, gwamnatin tarayyar Najeriya ta samu gagarumin nasara wajen samar da wani maganin rigakafin cutar ga ƙananan yara. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayanai na nuni da cewa kimanin mutane fiye da 10,000 ne ke kamuwa da cutar sankarau a Najeriya a kowace shekara, yayin da fiye da 1,000 ke rasa ransu da cutar, ciki har da ƙananan yara. Kan haka gwamnatin tarayya ta samar da allurar rigakafin cutar sankarau don kare yara daga cutar, ta kuma hada shi cikin alluran rigakafin da ake yi wa yara. Jim kadan bayan kaddamar da shirin allurar rigakafin sankarau wa yaran, shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Filato Dr. Livinus Miyapkop ya ce manufar allurar rigakafin shine ya kare yara daga kamuwa da cutar sankarau.
Yaranmu yanzu da suna nan watanni 9 za su zaye musu wannan rigakafin, kuma idan kin zo na kin duba kwanake kafin yanzu dai babu wannan rigakafin. kuma yaran mu suna mutuwa da wannan ciwon don ya baro da kwana daya biyu ciwo zai iya canja amma idan yazo yanzu ko ciwon yazo zai zo da sau
amma me jihar Plateau take so ta cimma a wannan alluran rigakafi
idan kin duba su kauyuka wani lokaci ma kafin a kawo yaro cikin gari idan ciwon ya fara ya lalace amma kin ga yanzu nan idan an iya yi musu wannan rigakafin ko miyaya dai kafin a kawo su ciwon ba zai sanani ba za a iya maganta shi
amma ana samun yawaitan cutan sankarau a nan jihar Plateau ne
ana samu kaman IDP camps an taruwa wuri daya inda kuma akwai zafi kamar su Southern Zone don idan ya fara ta wurin su Lantan su Shandam da su Kwanpan da su Mika yawanci ana samun yawancin wayanabu a ta wurin ne yanzu kin ga yanzu inda wannan abun ya fara kin ga yanzu abun zai dare ku
ina shawaran ka ga musamman wuraren da suke kin karban alluran rigakafi
duk dai wanda zamu samu zamu yi zama idan kin zo na kafin ma wannan lunch din mun tura mutane ma'aikatan mu sun zaga duka local government din an zo na da su sarakuna da su malaman addinai da su duk an zo na an yi magana wannan abun ba wani illa
shugaban hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Plateau Dr. Livinus Miapkop shi ma babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau Dr. Martins Azut yace Najeriya na ɗaya daga yankunan da al'ummar take kamuwa da cutar sankarau don haka ake neman mafita kan cutar
shi wannan alluran in an ba ma yara shi zai jabeke yara domin kada ciwon sankarau ya kama su zai kara musu karfin jiki don su yi girma da kyau kuma kokolon su ya aiki da kyau kada su samu wani damuwa su girma
to amma menene karfin jiki da yara za su samu daga wannan allura
kisan wanda suna samun ciwon sankarau wasu zona suna ta ciwo suna kokolon su zai samu damuwa wanda yanzu sai girma mai ba sai izibi ba wasu ma za su mutu ma wasu kuma kafa ba zai motsi da kyau ba zai ba karfi a kafa da sauran amma suna samu wannan rigakafi na men a din ba su samu wannan dan waye ba
Dr. Martins Azut kenan babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Plateau wasu mata da suka gabatar da ƴaƴansu aka yi musu allurar rigakafin sun karfafa sauran iyaye da suka ƴaƴansu
sunana Rejoice Joshua Balon ina son karfafa mata su kawo yaran su musu wannan rigakafi na sankarau domin yana taimaka ma yara ta wurin abubuwa da yawa don akwai cuta masu yawa yanzu so in an musu wannan allura in an musu wannan allura din zai iya taimaka a wasu cututtuka din
sunana Ummi Aliyu ina kira ga ƴan uwa mata da su yi kokari su kawo ƴaƴansu wurin wannan rigakafi na alluran sankarau da sauran cututtuka saboda neman kariya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
Madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma za mu leka jamhuriyar Niger Makoya bayan jam'iyyar adawa ta Modem Lumana sun bayyana damuwa a gaba da abin da suka kira take-taken gwamnatin jam'iyyar PNDS tarayya bayan da shugaban kasar Niger Isuhu Ahmadu ya jaddada buƙatar a taso ƙiyar Hama Ahmadu daga jamhuriyar Benin zuwa Niger inda wani hukuncin kotu ke jiran sa sanadiyar samun sa da hannu a wata badakalar safarar jarirai duk wanda cewa ya sha masanta wannan zargi Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A hirar da ta hada shi a baya-bayan nan da wata majallar kasar Faransa ne shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya bada tabbacin cewa gwamnatin sa ta buƙaci Najeriya da jamhuriyar Benin su ta so ƙiyar jagoran ƴan adawa Hama Ahmadu zuwa gida inda wata kotu ta yanke masa hukuncin daurin shekara daya a kurkuku sakamakon samun sa da hannu a wata badakalar safarar jarirai matakin da magoya bayan sa irin su Muhammadu Meduka ke kallon sa a matsayin wani yunkurin sharewa jam'iyyar PNDS mai mulki hanyar lashe zaben 2021
zancen gwamnati ko kuma ita jam'iyyar PNDS tana son ta yi unhwani da wannan dama don ta hana Muhammadu takara a wannan ba zance ba duk duniya ta san shi wannan bai tada mana hankali ko mutsalan zarata mu gare mu almarata waken da anka saba na wato in baka son mutum
sai ka bi wasu hanyoyi don ka hana mai takara. Wannan ba gaskiya na ba za mu yarda da shi ba ko misgalin zarati.
Sai dai shugabannin na PNDS tarayya na nisan ta kansu da halin da dan takarar na Model Lumana ke ciki. A cewar wani kakakin jam'iyyar Asmanu Muhammadu mashawarci a fadar shugaban kasa.
In alƙalai suka nemi wani dan Niger bisa ga doka wadda ya taka, me zai sa a ci jam'iyyar PNDS tarayya ce? Ba gaskiya bane. Kuma shugaban kasa yayi magana ne a matsayin shi na shugaban kasa tunda gwamnati ta dauke matakin nemo wal Malam Ahmadu duk inda yake cikin kasashe waɗannan kuma kwartanmu dan yazo ya fuskanci tambayoyi wanda alƙalai ke buƙata su yi mashi.
Shekaru sama da hudu kenan Hamma Ahmadu ke gudun hijira tsakanin ƙasashen Faransa, Ghana, Najeriya da Jamhuriyar Benin bayan da ya fice daga Nijar a wani lokacin da ake gabda gurfanar da shi a gaban kuliya. Sai dai har yanzu magoya bayansa na cewa farin jinin sa na ci gaba da karuwa a wajensu, wanda kuma suke ganin shi ne mafarin bita da kullun da yake fuskanta daga masu mulki, in ji su.
Babu wani dan takara wanda suka shakka cikin kasar Nijar kamar Hamma Ahmadu. Sun tabbatar da idan aka zo aka yi takara fi sabilillahi aka je zabe, to shakka babu in Allah ya so ya da Hamma shi zai kai. To wannan hanya ce suke son su bi, a yi mudundu ala dole sai an hana mata Hamma takara saboda suna son su ci gaba da mulki. Ba mu da wani dan takara sai Hamma.
Badakalar safarar jarirai wani al'amari ne da aka shafa shekaru ana fafatawa a kansa a kotuna tun daga nan Nijar har izuwa kasashen waje. A yayin da hukumomi ke ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe saboda yadda galibin waɗanda ake zargi suka ba da kai ga hukuncin da ya hau kansu. Shi ko Hamma Ahmadu da makusantansa na cewa kokowa ba ta kare ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
Ya matita lindani ya inje min samalan gayya samalan gayya samalan gayya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma bata garago jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma bata garago, shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da Munira Ado, ɗaliba ce a Jami'a Istik da ke Istanbul, Turkiya.
Ke je can a Turkiya sai ki fara karatu a Jami'a Istik University, miki karanta a can yanzu haka?
International relations nake karanta.
To me yasa kike za ki karanta international relations, mace ce za ki karanta wani fanni daban ba?
For me personally, international relations dey a gani na like yanda duniya take yanzu, it runs on politics, so I think she said kuma it's like it's really important like magani like
radda
yanda duniya take aiki yanzu, because like we are going through ana fuskantar matsaloli da yawa, kuma yawanci duk akan yanda ake yin shugabanci ne, so I think like ya kamata, it's something that's very important for me the zanje in gani, then I would be part of the solutions na kasar mu a shiri Nigeria da muke da matsaloli da yawa. So
kin san akwai wata aiki ce ma Amina Muhammad, a yanzu haka ɗan Nigeria ce tana aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya, zaki gani ni zaki cewa ga mata wanda su ma suke so su bi wannan hanya irin na tata?
They should follow their dreams, like in kun san kuna da wannan
nuri.
Exactly, kuna da wannan nuri, you know you have that the ability to do it, I think you should go for it. It's like kujema abunda, go for your dreams.
To yanzu ne kira gare ki ga mutanen arewa wanda ba sa barin iyan su ƴaƴa mata su je karatu, har ma su je kasashen waje, in ci har ma su karanta irin wannan fanni kin ga dan international politics.
Education is everything, like and then na mace in tana da ilimi, it's actually very important, because if you educate a girl, it's like educating like a nation, because like but kamar yanzu
wani kamar idan an bayarinya ilmata da yarinya kamar ka ilmata da umma baki daya, shi ke so ki ce?
Yes.
da ke zamana a Turki akwai mata da dama ƴan Najeriya akwai wanda suka je bid'a akwai wanda suka je karatu me ke gani akan rayuwar su a tayar rayuwar su ta kasance suna samun mahita suna samun ci gaba koko akwai masu nadama su ci a inda mun sani ba mu san bambar kasar mun kaje yawace ba
ana sai duk a cikin kawayena ban taba jin wani ya faɗi haka like suna da na sanin ba su je wata kasar ba yin karatu
me yawanci su wanda ke san da sun je bid'a ilimi ne ko sun je karatu to wanda suka je hosu za su je kamar bid'a za su je bid'a za su je neman aiki haka ko su samu ayyukan da za su taimaka ma iyayensu a gida kin samu kin hadu da irin wa'annan mutane
a gaskiya ban hadu da irin wa'annan ba da yake ne makarantar mu na can ciki so wa'anda kawai na sani masu makaranta a wurin ne ba wa'anda suka zo neman aiki ba
okay to yanzu idan an baki shugabancin in ce matasa mata a Najeriya me abu na farko wanda zaki ki ga an samu sauyi a arewacin Najeriya ko in ce a Najeriya baki daya
I would fight for them don su samu su je makaranta su ma su gane abin da ke faruwa like a duniya gaba daya so they can contribute because it's never too small like no contribution is ever too small
kenan abin muhimmanci shine ilmantar da ƴaƴa mata sannan mu zo kuma akwai matsalar in ki diba a Najeriya kamar da Chadi ana aurar ƴaƴa mata kafin ma su kare high school me zaki ce akan wannan
So honestly, ko mazajen ma da ake like aurar da matan wajensu su kansu like sun san cewa it would give them like a chance in aka ilmantar da yaran nan su ma za su samu chance in they would have a better chance of having a better wife in aka ilmantar da ƴaƴa mata su kansu mazajen da ake auren musu kananan yara su kansu sun san cewa ba wani dadin like auren suke ji ba ko wani abu so in har aka ilmantar da su su kansu sun san cewa suna da chance da za su samu like na mace
mai ilimi
and then yanda turawa sukan ce behind every successful man is a woman so suma like if you suna da mace mai ilimi as matar gidansu za ta ringa contributing akan like abubuwan da suke yi za ta iya zama like somebody za ta iya shawarta in za ka yi wani abu and then you know kasancewa ba wai tana baka wani irin from any point of view but ita ma tana da like
tana baka nata ra'ayi ganin ya kamata a sa doka wadda za ta hana aurar da ƴaƴa mata kafin wata shekara
ya kamata a sa dokar da za ta hana aurar da mata at a very young age saboda many of them yana bata musu rayuwa like they have a lot to achieve in their lives suna da abubuwa da yawa da za su zo su yi abin nan see achieving a rayuwansu so in ana aurar da su that's like ana tsayen musu da rayuwa ne because abinda kawai suka sani yanda za su bauta wa mazajensu and then that's like ana bata wa mutane and then it's also ana bata future in Nigeria ne because they would have that sun yi karatu and they would have that ne sun yi su ma sun yi
za su taimaka
a cigaban Nigeria
Munira Ado kenan daliba ce a Jami'ar Istik dake Istanbul Turkiya mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargawa ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙarmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Yusuf Meleda Gololo inda ya ce tafiya da shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim Elzazzaf ya yi zuwa ƙasar India don neman magani abin yaba wa gwamnatin Najeriya ne. Sai kuma wasiƙarmu ta gaba ɗaya fito daga hannun Gali Siraju Faki, Nuhun Lawan Dan Faki tare da Isuhun Dilan Faki inda suka ce Salamu alaikum VOA Hausa. dan Allah ku isar mana da sakon mu zuwa ga gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai ya taimaka mana ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin Faki domin gidajen sun lalace saboda waɗansu su ko rufi ma babu domin tuni iska yayi awon gaba da su Allah ya sa kokin mu ya kai ga kunnen mai girma gwamna kuma Allah ya bashi ikon tare mana hawayen da ya dade yana malala a fuskar mu domin mu ma mu dandana roman demokradiya sakon mu na gaba wato haɗin gwiwa ne tsakanin Aminu Adamu Malam Madori da Kabiru Hassan Malam Madori da Rabiu Dakot Dunari na jihar Jigawa inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin jihar mu ta Jigawa Muhammadu Badaru Abubakar Talamis da ma sanatan yankin mu na Jigawa ta Arewa maso gabas Ibrahim Hassan Hadeja da su taimakawa al'ummar garin Malam Madori su kawo daukin gaggawa domin babban ramin da ruwa yake taruwa a garin ya cika makil yana nema ya jawo asarar gidajen talakawa Hakika samun nasarar gwajin wani maganin cutar Ebola da aka yi a kasar Congo abin farin ciki ne ganin yadda cutar ke lakuma rayuka a kasar muna fata dai Allah ya kawo mana karshen wannan cutar ta Ebola a kasashen mu na Afrika da ma duniya baki daya sako daga Ukasha Abdulsalam Koko da Salihu Isa Fanna sai kuma sakon mu na karshe inda yake cewa na kasa ba kasawa bane muna kira ga masu bara da su kauracewa barace-barace akan titi dogaro da kai ya fi komai daga Rilwanu Ibrahim London Wupa
to madalla ma sauraro kafin ku ji takaitattun labaran duniya ga wannan sako To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
Hukumomin filin jirgin saman yankin Hong Kong sun sanar yau Laraba cewa wani alkali ya bada umarni na wucin gadi da zai takaita zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta durkusar da ɗaya daga cikin filin jirgin sama da aka fi yawan hada-hada a duniya na kwanaki biyu da kuma ya janyo arangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sandan kwantar da tarzoma. A yau Laraba Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗi ga India akan matakin da ta ɗauka kwanan nan da ya janyo cece-kuce a Jammu da kuma yankin Kashmir da yake barazana ga zaman lafiyar yankin. Kan ya bayyana haka ne a lokacin da kasar take bikin samun 'yancin kai sama da mako guda bayan da India ta ɗauki matakin soke kware-kwaryar cin gashin kai da ta baiwa wani bangare da aka raba na yankin Himalayan. Attorney General ɗin Amurka William Barr ya bada umarni a sa wasu masu gadi su biyu da su tafi hutu daga gidan yarin tarayyan nan da attajirin nan Jeffrey Epstein ya kashe kansa. Dan shekaru 66 da haihuwa Epstein yana fuskantar shari'a kan tuhume-tuhumen gwamnatin tarayya na safaran mata da ake lalata da su da ya hada da yara mata kanana da wasu su shekarunsu bai gaza shekaru 14 ba.
To masauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauki da wani sabon shira. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji daga gare ku. Shin me za ku ce game da zargin da wasu ke yi na cewa akan samu alaka tsakanin wasu jami'an tsaro da masu aikata manyan laifuka? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer mu Mr. Nisha. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.